wata sararwa da kakakin mataimakin shugaban Najeriya Mr. Lawolu Akande ya fitar na cewa tun a shekara ta 2021 ne Professor Yemi Osibanjo ya sauya mazabarsa da kuma zama mamba na jam'iyyar APC daga jihar Lagos zuwa jiharsa ta asali wato jihar Ogun. Tuni dai masu lura da harkokin siyasar kasar suka ce ba su yi mamakin wannan mataki ba, ganin yadda dama siyasar jihar Lagos ke hannun jagorancin wanda ake ganin ubangidan siyasar Osibanjo ne, wato tsohon gwamnan jihar Lagos Asuwaju Bola Ahmed Tinubu, wanda mataimakin shugaban na Najeriya ya yi wa kwamishinan shari'a a jihar Lagos a lokacin da yake gwamna, wanda kuma tuni shi ma ya ayyana bukatarsa na neman takarar shugabancin kasar a ƙarƙashin tutar jam'iyyar APC. Matakin mataimakin shugaban kasar na ƙauracewa jihar Lagos dai ana ganin wata dabara ce ta kaucewa adawar da zai fuskanta ƙarƙashin jam'iyyar APC a jihar Lagos wajen zaben fiddagwani. Tuni dai jam'iyyar ta APC reshen jihar Lagos ta ce tuni ta yanke shawarar wanda za ta mara baya a wannan zabe mai zuwa, wanda kuma bai wuce Bola Ahmed Tinubu ba. Jam'iyyar ta APC reshen jihar Lagos dai ta yi wani gugar zana ga mataimakin shugaban kasar, inda ta ce ba shi da tasiri a siyasar yankin balle ma na kasa baki daya, hasali ma ko akwatinsa na kofar gida bai taba kawowa ba, inji jam'iyyar ta APC a jihar Lagos. To sai dai kuma duk da wannan tona fito da zaka ake ci gaba da yi tsakanin bangaren Yemi Osibanjo da kuma na Tinubu, har yanzu magoya bayan bangarorin biyu na ganin cewa gwarzayen nasu su suka fi cancanta, kamar dai yadda mai goyon bayan Asuwaju Bola Ahmed Tinubu ya shaida mani.
To hakikanin gaskiya ra'ayi na kan batun takarar mataimakin shugaban kasa ra'ayi ne na rashin ganin dacewar ma ya fito ya ce zai takara, domin a samu haɗin kai, domin ni a fahimta ta fitowar tasa za a samu baraka da rashin haɗin kai a yankin Southwest, yanda su sutunan musu kamara musu baya a lokacin da suke takara shi da shugaban kasa mai ci na yanzu. Kamata ya shi ma a yanzu ya marawa Bola Ahmed Tinubu baya domin su ga sun samu nasara.
Ko da yake kokarin jin ta bakin kakakin Yemi Osibanjo ya ci tura, wani mai goyon bayansa na ganin matakin da ya daukan ya dace, kuma suna nan a bayansa wajen nasarar siyasar da yake nema.
A ra'ayina dai ni ina tunanin Osibanjo ya cancanta, tunda sun gwada an gani, kuma dai duk da sun tafi tare da Janar Muhammadu Buhari ba mu ga wani sai kansa ba. Sannan abu na biyu, ni a ra'ayina tunda an tafi da shi shekara dan bakwai kenan da doriya akai, ina ganin yana da experience akan fitar da mulkin da ake yi, ya kamata ya dora daga inda aka tsaya.
Babin ya ci furen Amurka daga Lagos.